gaskiya shirin yake da gaskiya na sashen Hausa na biyu wanda Maldugu banta fiye Ibrahim Alfa Ahmed sai kan karo ke gabatarwa gaskiya ya cancanci yau domin shirin nan na wannan mako gaskiya ya nuna irin yadda ake galuntar bayin Allah wayanda ba su ji ba ba su gani ba ba zan manta ba a shekarun baya akwai lokacin da ake shirin nan na National Pardon inda alkalai na jiha yakan bi gidajen yari na jiha so yayin da yake bi a kotar karamar hukuma inda aka samu wani da aka aje shi a gidan yari kusan na tsawon shekara 15 ba tare da an zartar masa da hukunci ba kuma wannan wai laifinsa waya tsaki cikin tsoro shekara 15 yana jiran shekara to akwai irin wayannan mutane da dama wayanda ba wani laifi suka aikata na kirkir ba amma kuma akan bar su da lokuta da dama suna jiran shari'a ya kamata kungiyoyi na kare haƙƙin adam su sake bi a gidajen yare na Najeriya domin akwai wayanda suke da irin wayannan matsaloli wanda ba wani laifi suka aikata na kirkir ba na kasa tabbatar musu sannan kuma ba ba su kaga sun dauki shekaru da dama wani ma har ya mutu ba tare da an zartar masa da hukunci mun gode sashen Hausa na biyu ya dauke kokarin tsage gaskiya Allah ta dace ku mai magana Abubakar Kalajanka da garin Jalingo Gwaja Taraba
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana activist Muhammad Lawal Musau sakataren kungiyar muryar talaka ta kasar Rishon jihar Zamfara ina mai amfani da wannan dama domin in nuna ta'aziyya ta ga ainihin al'ummar jihar Zamfara musamman na yankin Dangulbi dan Sadau Magami da kuma Bindi akan iftila'in da ya same su na hasarar rayuka da kuma satar al'umma da wannan nake kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ya mai da hankali wajen ganin cewa an kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Zamfara mai magana activist Muhammad Lawal Gustau sakataren kungiyar murar talaka ta kasar Rishon jihar Zamfara
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mai magana Muhammad Hassan Maradan Dambaran Maradan ina kira ga dandalin DOE domin a yi kira ga shugabannin mu na ƙasa da kuma na jihar Zamfara akan halin da muke ciki na mutane ga su nan ba gaira ba dalili ana kashe su ana kona musu dukiyoyi sannan kuma ana garkuwa da sama wannan matsala yanzu muna ganin ta kamar abu ne sauki tabbas ba abu ne mai sauki ba domin gudun kar abin da ya faru a arewa ta gabas ya sake faruwa da ni domin a haka aka fara Maiduguri da Adamawa da Yobe har ɗan Boko Haram suka zo su rinjaye ƙananan hukumomi kusan sun kame jihohi guda uku gabaɗaya saboda haka ina kira ga shugabanninmu na jiha da kuma gwamnatin tarayya hasali ma mu a Zamfara mu muke da ministan tsaro saboda haka kuwa idan har muna da ministan tsaro ya kamata a ce mun samu ɗauki fiye da kowane ɓangare saboda haka ina kira ga shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari da ministan tsaro janar Manar Da'ali sannan kuma da gwamnan jihar Zamfara mai daraja Abdulaziz Yayar Abubakar Shatiman Zamfara da sauran dukkan wanda alhakin tabbatar da tsaro yake da hannunsu a jihar Zamfara da jihohi gaba daya na arewa maso yamma domin a tashi a ɗauki abin nan da muhimmanci tabbas mun sani cewa kowane irin masifa tana zuwa daga Ubangiji amma kuma idan aka roƙi Allah zai kawo mana sauƙi saboda haka gwamnati tana da rawar da za ta taka kuma mu al'umma muna da rawar da za mu taka amma a hakikanin gaskiya a halin da ake ciki a Zamfara yanzu za mu iya cewa abun ya fi ƙarfin jama'a ya fi ma ƙarfin gwamnatin jihar Zamfara saboda haka muna nema gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki da fatan waɗanda Allah ya sa suka rasa rayukansu ko suka rasa muhallansu ko suka rasa wasu abubuwa na rayuwa Allah ya sa ya zama kafara gare su mu kuma da muke da saura Allah ya kawo mana sauki Allah kuma ya tabbatar mana da zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara da ƙasar mu baki ɗaya mai magana Muhammad Hassan Maradan Tambaran mu
Assalamu alaikum
sashen Hausa na dandalin BOA mai magana Hafiz Balaraba Kusau daga jihar Zamfara a Najeriya. To ina son isar da sakona ne ainihin dangane da yadda gwamnatin jihar Zamfara ke tabbatar da cewa na yunkurin hana masu aiki da kafafen yaɗa labarai musamman social media watsa hotunan gawarwaki da ake kashewa a jihar Zamfara, wanda alhakikanin gaskiya mu kanmu ba cikin jin daɗin ranmu ba muke watsa wa'innan hotunan. Amma ya zama dole, domin wannan ita kadai ce hujjar da za mu gaya ma duniya cewa ana kashe al'ummarmu, kuma har yanzu babu wani ƙwaƙƙwaran mataki da gwamnatin jiha ta ɗauka ko kuma gwamnatin Najeriya ta ɗauka wanda za mu ce ga shi nan a zahiri ƙasa mun gani. Wannan dalilin da ya sa kenan mafi akasarin masu hulɗa da waɗannan kafafen muke yaɗa wannan hotunan. Da haka nake kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta sani cewa ba zai yiwu a dake ka kuma a hana ka kuka ba. Fatar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya da jihar Zamfara da ma Afrika baki daya. Na gode sashen Hausa da dandalin BOA mai magana Hafiz Balaraba.